الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 6 ga watan Juma'a dal akhirah shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan 3 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda 2 tambaya ta farko dan uwa ke fada cewa menene hukuncin idan za a shigar da mamaci cikin kabari zaka ji jama'ar da suka halarci jana'iza sun kwashi la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalima ce kyakkyawa amma fadin ta anan bid'a ne akwai addu'a ta musamman wadda aka sunnanta ma mai shigar da mamaci cikin kabari ya fada lokacin da zai shigar da shi kamar yanda hadisi ne sahihi duk wanda zai shigar da mamaci cikin kabari to a lokacin da zai shigar da shi sai ya ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah bismillahi ala sunnati rasulillah ko kuma bismillahi wa ala millati rasulillah in ma ka ce wa ala sunnati rasulillah ko ka ce wa ala millati rasulillah misali abinda addu'ar ta kunsa shine ka ce ina shigar da wannan mamaci cikin kabarin sa ina mai neman albarka da sunan Allah kuma akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kanta wannan addu'ar wanda yake kunci shigar da mamaci cikin kabari shine aka sunnanta masa ba jama'ar da suka halarci jana'izar ba wanda yake kunci shigar da mamacin shine zai faɗi wannan addu'a bismillahi wa ala sunnati rasulillah idan mutum ɗaya ne ko mutum biyu ko mutum uku to sune aka sunnanta ma su faɗi wannan addu'a idan za su shigar da shi cikin kushewa dan haka kenan abinda muke so mu gane wannan akwashi la ilaha illallah ba mahallinta bane wannan bid'a ne sannan tambaya ta biyu dan uwa ke cewa menene hukuncin kari a wajen biyan bashi kamar misali karin jika 10 lokacin da zaka mayar da wannan jika 10 da aka ramta maka sai ka maida 12 ko 15 ko abin da yake kama da haka matukar shi wanda karamci kudin sa ba shi bai sharadi kuma abun ba al'ada bace ta mutanen garin to wannan halaka ne kuma wannan kyautatawa ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a cikin hadisi ingantacce hadisin na cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle fiyayyanku manzo Allah yace shine mafi kyautatawa a wajen biyan bashi shine anan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ramci wani rakumi ya nema a ramta masa wani rakumi wanda yake da wani adadin shekaru aka ramta masa a lokacin da ya tashi biya manzo Allah sai yace ku je ku bincika a cikin garki idan kun samu raƙumi mai shekaru kaza ku biya wani bashin sa, da aka je aka bincika aka bincika ba a samu daidai da shekarun nashi sai wanda yake ya dara nashi, azan Allah sai ya ce ku bashi. Da aka zo aka fada masa aka ce ai babu daidai da shekarun nashi sai wanda ya dara nashi, azan Allah ya ce ku bashi, domin fiyayyen ku shine mafi kyautatawa a wajen biyan bashi. To dan haka malamai suka ce in dai ba shi wanda karamci kudin sa yayi sharadin cewa idan karamci kaza kaza zaka kawo, ko kuma abun mutane suka maida shi al'ada duk wanda ya ramci kudi idan zai dawo sai ya dora wani abu, to wannan haramun ne kwata kwata, riba ne. In shi me dukiyar wanda karamta ya maka sharadin sai in ka kara masa, to wannan haramun ne kwata kwata, baya halatta karamta. An gane ku, domin kudi da ruwa ne. Amma in kai ne a radin kanka da ka tashi biya sai ka kara masa wani abu, to wannan ka kyautata. Don haka al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa babi na musamman yayi a cikin littafinsa ingantacce, baban da ke bayani game da kyautatawa a wajen biyan bashi, shine kenan ka mai da sama da abin da karanta. Wannan kyautatawa ce mai zaman kanta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake haka, idan ya ramci abun mutum in zai maida masa to ya kan maida masa fiye da abin da ya ramta. Don haka matukar shi ba shi bai maka sharadi kuma abun mutane ba su maida shi al'ada, to wannan kyautatawa ce an so yin haka. Shi ne muka yi misali kamar yanda so da yawa za ka ga mutum ya samu kwangila, idan ya samu kwangila shi baya da kudin da zai yi wannan kwangila, to yakan je wajen wanda yake da kudi da sunan ya ramta masa domin yayi wannan aiki, lokacin da aka biya shi ya zo ya biya. To so da yawa za ka ji shi wanda zai ramta kudin sai ya ce nawa za a ban a ciki, nawa za ka ba, ya ce zai bashi kashi 5 daga cikin 100 ko zai bashi kashi 10 daga cikin 100 ko kuma kashi 2 daga cikin 100, abinda yayi kama da haka. To wannan kwata-kwata haramu ne, bashi da ruwa ne. Amma kudi kawai fi sabilillahi yayi niyya ya ramta maka, in ka je ka gama aiki an biya ka, in ka ga damar bashi wani abu ka bashi, in ka bashi wannan ka kyautata, in baka bashi ba kuma ba laifi ba kai. Amma yin sharadin cewa in kudi sun fito nawa za a bashi, wannan kwata-kwata haramu ne, bashi ne da ruwa. Saboda da ya ramta ma wannan kudi ba ya ramta maka bane fa aje ayi kasuwa in an samu riba a raba, saboda shi bai san asara ba. Saboda wannan kwangila in aka yi, in ba a samu, an aka samu asara shi bai san asara ba, kudin shi iyayen da ya ramta maka haka zaka dawo masa da kudin sa. Don haka maganar yin sharadin cewa nawa za a bashi, wannan kwata-kwata baya halatta bashi da ruwa ne. In ku ya yarda ya amince aiki ne aka samu, kawo kudi tunda kai kana da kudi kenan, ni dubara kai karfi, kawo kudi a zo a yi aiki. Idan abinda aka samu na riba mu kasa tsakankanin, to wannan ba matsala. In aka samu riba rabawa za a yi, amma ba maganar riba sai uwar kudi ta fito. In an samu asara kuma dole ka dawo asara, saboda kudi karamta aje ayi kasuwa, in an samu riba a raba, to kamar yanda ka san da riba to ya zama wajibi ka san da cewa akwai asara.
Darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun zo karshen baban da ke bayani game da addu'ar da ake ma marar lafiya. Hadisi na karshe a baban hadisin Abu Sa'id da Abu Huraira, Allah ya kara musu yarda, wanda sun halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar wata addu'a, wanda a karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana duk wanda ya fadi wannan addu'a a cikin rashin lafiyarsa, Allah ya masa rasuwa a cikin wannan rashin lafiya, to wuta ba za ta ci namansa a gobe kiyama. Addu'ar ita ce la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bakin iya addu'ar kenan. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Manzo Allah yace duk wanda ya faɗi wannan addu'a a cikin rashin lafiyarsa kuma mata, sannan Allah ya masa rasuwa, lam taqamhu an-nar, manzo Allah yace wuta ba za ta cina masa a gobe kiyama. Don haka irin wannan addu'a ya kamata a lakance ta duk lokacin da mutum yake cikin rashin lafiya, to ya kamata ya lazimci irin waɗannan addu'a domin ya nemi tsari da kariya game da azabar Allah a gobe kiyama. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu istihbabi su'ali ahli al-maridi an hali, an ibn Abbas radiyallahu anhuma أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. Wato wannan babi ne, malam Allah ya ji kansa na faɗa, wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin tambayar iyalin mara lafiya game da halinsa. Tambayar iyalin mara lafiya yaya jikin wane, wannan ko yana kasancewa ne domin wani uzuri, in ma ya kasance ba ka da damar da za ka je ka gaida wannan marar lafiya saboda kai ma kana cikin wani yanayi, ko kuma shi marar lafiyar wato ya shiga cikin wani yanayi wanda bai dace ba a ce duk wanda ya zo a ce ya shiga ya gan shi. So da yawa marar lafiya, duk da tare da cewa marar lafiya yana buƙatar hutu, yana buƙatar a ba shi damar da zai huta, ma'ana so da yawa za ka ga wani lokaci marar lafiya yana son ya kwanta ya yi bacci ya huta, to amma ɗan kai kawo domin ganin shi ba sa iya barin shi ya yi bacci, ko kuma ya shiga cikin wani yanayi wanda yake na magagin rashin lafiya. To a irin wannan yanayi sai a ɗan taka ma jama'a burki, idan ka zo kenan waɗanda suke masu jiya makusantan shi sai ka tambaya yaya jikin wani, kenan sai su baka amsa game da halin yadda jikinsa yake. Kenan shine anan malin yayi babi na musamman yace babu istihbabi su'ali ahli al-maridi an halihi, babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin tambayar iyalin mara lafiya game da halinsa, ma'ana yanayin jikinsa. Shine anan malin yazo mana da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke faɗa, lalle Aliyu Allah ya kara masa yadda ya fito daga gumman zan Allah sallallahu alaihi wasallam, fi wajhihi alladhi tuwfiya fi, a cikin rashin lafiyarsa wanda Allah ya karbi rayuwarsa a cikin ta, ma'ana Aliyu Allah ya kara masa yadda ya fito daga cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin rashin lafiya, rashin lafiyar da Allah ya karbi rayuwarsa. Faqalan nasu, jama'a sai suka fada ga Ali suka ce ya Abul Hasan, kinaya kenan ta Aliyu Allah ya kara masa yadda an masa kinaya da dan shi Al-Hasan, shine suka ce ya Abul Hasan, kaifa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari? Kala sai yace asbaha bihamdillahi bari'a, yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warki da yabon Allah subhanahu wataala, ma'ana godiya ta tabbata ga Allah ai ya samu lafiya, domin lafazin bari'an ismu fa'il ne, an ciro shi daga albur, idan aka ce albur shine waraka kenan. Asbaha bihamdillahi bari'an, ai ya zamanto warkakke wato da izinin Allah, ma'ana Allah ya bashi lafiya. Wannan kalima ce ta fa'al, ma'ana arashi ne, arashi ko akan yi shi da abu da mutum yake so yake kauna, abu wanda yake na alkhairi, kamar yanda larabawa mutumin da maciji ya sara ko kunama ta halbe shi, maimakon a ce ladig sai su ce salim. Idan aka ce salim, ma'ana lafiyayye kenan. Shi kuma alhali miciji ya sare shi ko kuma kunama ta cije shi. Ni suke nihi da wannan kalima wanda kunama ta halba ko miciji ya sara su ce masa salim, ma'ana suna ƙara shi ne Allah ya sa ya zaman to lafiyayye kenan. To shine anan yace asbaha bihamdillahi bari'an, ma'ana ai manzon Allah ya warke. Wannan ara shine yake fata ne yake cewa Allah ya bashi lafiya. Shine kenan anan a al'adar mu ta Hausa, idan aka tambaya aka ce ya wane da jiki, sai a ce ai da sauki. To ko babu saukin, ko da rashin lafiyar ta ci gaba, ba za ka ce ba wane ba dama. Iya abinda za ka faɗa, sai ka faɗi kalima wadda take ta alkhairi, wadda take mai daɗin ji, sai ka ce alhamdulillahi ai jiya ya fi yau, mana yau ya fi jiya. Ba za ka ce ba jiya ya fi yau, wanda jiya da yau, a'a, gara yau da jiya. Saboda shi mumini a kullum tsawon kwana ga mumini wannan alkhairi ne. Tsawon kwana ga mumini alkhairi ne, kaga ku kwana daidai da kwana ɗaya ya karu, to wannan alkhairi ne ga mumini. Don haka ko da marar lafiya yana cikin tsananin rashin lafiya, rashin lafiya na karuwa, ba a cewa abun ba dama, sai dai a ce da sauki. An gane ko? Kenan ko ka ce ya samu lafiya, ma'ana fata kake Allah ya bashi lafiya, ko kuma ka ce da sauki kamar yadda ake faɗa a Hausa, tare da cewa rashin lafiyar da yake cikin rashin lafiya ce ta mutuwa. A lokacin nan kenan babu damar aje a ganshi, yana cikin wani yanayi. To shine Aliyu da aka tambaye shi, sai ya ce asbaha bihamdillahi bari'an, ai ya samu lafiya, godiya ta tabbata ga Ubangiji. Saboda kowane hali ya zama wajibi a gode ma Ubangiji subhanahu wata'ala. Don haka kenan in a yarenmu na Hausa za ka faɗa wane yaya jiki, sai ka ce alhamdulillahi da sauki. Ka ce alhamdulillahi ai da sauki, kenan ka yi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma ka yi amfani da wannan kalima ta cewa da sauki. Kuma wannan shine iya kamar misali tambayar da ya kamata amma iyalin marar lafiya, ba kamar yadda wasu suke tambaya irin ta kwankwanto, kamar yadda Hausawa suke faɗa in ka kama kuda sai ka ji kukansa. Za ka ji wani in yana tambayar marar lafiya, wai wace rashin lafiya ce yake, yaya yake ji a jikinsa, menene, sai ya cika ka da tambaya. Kawai wane ba shi da lafiya, yaya jikinsa, jiki da sauki alhamdulillahi, wannan an ƙare, sai ka yi addu'a cewa Allah ya ba shi lafiya. Shine to shine anan kenan malam ya yi babi na musamman kenan. In har ka je gaida marar lafiya, ba a bar ka ba ka shiga ka gaida shi, to anan sai ka tambayi iyalin shi yaya wane da jiki kenan, sai su ce da sauki alhamdulillahi. To ka biya abin da yake kanka, kuma iya sakamakon da ake samu na gaida marar lafiya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai cika maka sakamakonka. Kuma wannan hadisi yana nuna mana irin yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suke bibiyar hali da lamari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda wannan kyakkyawar ɗabi'ar sun same ta ne ta gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ya karantar da su. Domin duk lokaci zuwa lokaci, duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ganshi, sai ya tambaya wane yaya ake ciki, wane kwana biyu ban ganshi ba. To kamar yanda yake bibiyar halayen su, su ma haka suke bibiyar halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanayin da yake ciki. Kuma wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin ka kirayi mutum da alkunyarsa da sunan da ya fi so. Don haka anan shine suka ce masa ya Abul Hasan, saboda ita kinaya ana yin ta ne ga wanda ake jin nauyin shi, ake girmama shi, maimakon a kama sunan shi kai tsaye, to sai ai masa kinaya, akai ai masa kinaya da sunan wani ɗa daga cikin ƴaƴansa. Kamar yanda idan ka ɗauka tsarin karantarwa ta addini, misali mutum akan yi farko akan yi masa suna, in an yi masa suna a yi masa kinaya, sannan kuma a yi masa lakabi, lakabi wanda yake kyakkyawa. Idan ka ɗauki yanzu misali Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda, kaga Abubakar ba sunan shi bane kinayan shi ce, amma sunan shi Abdullahi, lakabinsa kuma As-Siddiq, lakabinsa As-Siddiq kenan, sunan shi Abdullahi, alkunyarsa Abubakar, lakabinsa As-Siddiq. Haka in ka dau Umar, Allah ya ƙara masa yadda, kinayar shi shine Abu Hafs, sunan shi Umar, lakabinsa Al-Faruq, kamar yanda in kada Usman Allah ya kara masa yadda lakabin shi shine zunnurai zunnurai kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunan shi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam kinayen shi Abul Qasim Abul Qasim lakabin sa kuma Rasulullah kuka ce Nabiyullah to shine anan kenan suka ce ya Abul Hasan kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari sai yace asbaha bihamdillah bari'an yace ai manzon Allah ya samu lafiya da ubangiji godiya na ga ubangiji subhanahu wataala ma'ana da gode ma ubangiji subhanahu wataala ya samu lafiya babu ma yaquluhu man aisa min hayati عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى متفق عليه وعنها رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت رواه الترمذي wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya dace marar lafiya ya faɗa ko kuma mu ce duk wanda ya yanke kauna game da ci gaban rayuwa to ga addu'ar da ya dace ya faɗa don mutumin da ya shiga cikin wani yanayi in ma na rashin lafiya ko cikin wani hali wanda yana ganin kwata-kwata ya yanke kauna game da rayuwa nan gaba ya ga hallaka kenan ido da ido to ga addu'ar da ya kamata ya faɗa domin kasancewar yanke kauna game da yanayi na rayuwa ba sai rashin lafiya ba akwai lokacin da wani al'amari yakan mamaye bawa wanda yana ganin cewa fitar shi fa daga cikin wannan yanayi sai ta Allah kamar yanda hadisi ya gabata a cikin babu tauba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mana cewa lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi fi ardi fala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kusanda cewa ubangiji subhanahu wataala shine mafi tsananin farin ciki da murna game da tuban bawansa lokacin da bawa yake tuba sama da ɗayan ku da yake kan taguwarsa wanda wannan taguwa wato kuma yana cikin dokar daji cikin sahara inda babu ruwa ba itace ba komai wannan taguwa sai ta kuce masa alhali kuma cinsa da cinsa gaba ɗaya yana kan wannan taguwa taguwar ta kuce ta shiga daji komai na cinsa da shansa abincin shi yana kan wannan taguwa ya yanke kauna game da samun wannan taguwa sai ya zo kasan wata misali kasan wata itaciya sai ya kwanta kawai iya abin da yake jira mutuwa ta zo ta dauke shi bacci ya dan dauke shi falkawar da yake kawai sai ya ga taguwar a tsaye a kan shi sai ya yi gaggawa sai ya kama akalar saboda matukar jin daɗi da murna sai ya ce Allahumma abdi wa ana rabbuk ya ce ya Allah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya ce ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka manzon Allah ya ce akhba'a min shiddatil farah saboda tsananin farin ciki ne ya kuskure a wajen wannan addu'ar maimakon ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduka ya Allah kai ne ubangijina ni ne bawanka to saboda tsananin farin ciki sai ya kuskure a wajen wannan addu'a kuma wannan dama Allah ya faɗa mana duk abin da muka aikata akan kuskure Allah baya kama mu mu'mine sun yi addu'a rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, kuma Allah ya faɗa cewa ya karbi wannan addu'a a cikin suratul ahzab, wala junaha alaykum fima akhtatum bi, babu wani laifi akan ku game da abin da ku kuskure. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi, Ubangiji ta'ala ya rangwamta ma al'umma ta saboda ni kuskure da mantuwa da abinda aka tirsasa mutum akan aikata shi. Dan haka maimakon ya ce ya Allah kai ne Ubangiji na, nini ne bawanka, sai ya kuskure sai ya ce ya Allah kai ne bawana, nini ne Ubangijinka, saboda tsananin farin ciki. To a taƙaice, kaga wannan mutumin me yasa ya yanke kauna game da ci gaban rayuwa? Saboda ya ga halaka ido da ido, domin taguwar da cinsa da shansa a kanta take, to a kansa yake, ma'ana ta kuci ta shiga daji bayan da za a iya kamo ta. To don haka in ma kenan cikin wani yanayi na halaka da bawa ya samu kansa, ko yana cikin rashin lafiya, ya yanke kauna game da ci gaban rayuwa, to ga addu'ar da ya dace ya faɗa. Kamar yadda Aisha Allah ya ƙara mata yadda take faɗa, take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mustanidun ilayya, halin ya jinginu da jikina, domin a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rashin lafiya ta tsananta, Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa ya jingina kansa, wato akan kirjinta. An gane ko a cikin irin wannan yanayi Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana kanshi yana kan cinyar Aisha kirjin shi, wato kanshi ya dangane zuwa kirjinta da makogoranta. Take cewa a tsakankanin nan Allah ya karbi rayuwar manzon sa. To wata ce naji yana fadar wannan addu'a, yana cewa Allahumma ghafirli, ya Allah ka gafarta mu, warhamni, ya Allah ka ji kaina, wa alhiqini bir rafiqil a'la, ya Allah ka hada ni da abokai waɗanda suke mafi daukakar abokai. Suwa ne ne? Sune wanda Allah ya ambata mana a cikin suratul nisa, wa man yudi illaha, yake cewa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, kenan annabiyun was-siddiqun wash-shuhada' was-salihun sune ake nihi da ar-rafiqul a'la, ma'ana annabawan Allah da shahidai da waɗanda suka kai matuƙa a wajen gaskata Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan da waɗanda suke salihan bayi, su ne a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake addu'ar Allah ya haɗa shi da irin wannan jama'a. Shi ne yake cewa wa alhiqini bir rafiqil a'la, ya Allah ka haɗa ni da jama'a mafi ɗaukakar jama'a, su ne annabawa da shahidai da siddiƙai da salihan bayi. Ta ce naji yana wannan addu'a lokacin nan ya jingina kansa izuwa gare ni, kenan gafda wato ƙarshen rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha ta ji yana wannan addu'a, don haka wannan yana nuna mana annabawan Allah, Allah yana sanar da su lokacin mutuwa in lokaci ya kusanta. Kamar yadda wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi dalili ne wanda yake nuna Allah ya sanar da shi wannan rashin lafiya ba za a miƙe ba. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta wannan addu'a, kuma ya dace ga mara lafiya ya nace akan roƙon Allah subhanahu wataala gafara da jin kai, ya ringa addu'a wanda ta kunshi roƙon gafara, Allahumma ghafirli warhamni, Allahumma ghafirli warhamni. Kuma wannan hadisi yana nuna mana duk yanayin da bawa ya samu kansa, duk irin aikin da ya shuka a rayuwarsa na barna, to kada ya yanke kauna game da jin kan Ubangiji subhanahu wataala, domin Allah ya faɗa innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun, domin ba wanda ke yanke kauna game da jin kan Allah sai waɗanda suke kafirai. Don haka dai ake buƙatar kenan mumini ya yawaita wannan addu'a a lokacin da yake cikin rashin lafiya, musamman rashin lafiyar da yake kauna cewa ba ci gaba da rayuwa. Saboda ai akwai rashin lafiya wanda likita zai auna, idan ya auna sai ya ce a je a yi jiran lokaci, ko wanda yake shi kanshi marar lafiyar jikin shi ya bashi, tare da cewa marar lafiya ba a faɗa masa irin wannan na a ce masa a je a yi jiran lokaci, ba a faɗa haka nan, baya daga cikin wannan, ko da an auna an tabbatar da cewa kalla ne wanda ya kamu da irin wannan rashin lafiya ya tashi, to ba a faɗa masa, saboda faɗa masa wannan tashin hankali ne, sai dai a nuna masa abu ne mai sauki, lafiya a hannun Allah take. Kuma rashin lafiya nawa za a faɗa a ce ba a tashi, duk wanda ya kamu da rashin lafiyar sai dai ya jira lokaci, kaga mutum ya rayu shekara da shekaru. Cuta ba mutuwa bace, rashin lafiya a hannun Allah subhanahu wata'ala take. Kenan, don haka dai in shi mara lafiyar a jikin shi ya ji ya yanke kauna game da ci gaban rayuwa, to ana buƙatar ya yawaita wannan addu'a. Kuma wannan yana ƙara nuna mana duk lokacin da mutum ya kwanta rashin lafiya, to abinda ake buƙata ya matsa lamba akan ayyuka na alkhairi. Inda kana tafiya a 60 ko a 70, to yanzu ya kamata ka tafi akan 90 ko kuma 100 gaba daya. Aikin da kake na alkhairi ka lullumka a cikin wannan yanayi, domin guziri ya yawaita a gobe kiyama. Kuma wannan yana ƙara nuna mana duk wanda yake kaunar haduwa da Ubangiji subhanahu wataala, Allah zai so haduwa da shi. Kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake addu'a, Allahumma ghafirli warhamni, ya Allah ka gafarta min, ya Allah ka ji kaina, wa alhiqni bir rafiqil a'la, ya Allah ka hada ni da jama'a wadda take mafi daukakar jama'a, sune annabawa da shahidai da siddiqai da salihan bayi. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda, take fada, take cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti, wato yana cikin yanayi wanda yake na mutuwa, yana cikin yanayi wanda yake na fitar rai. Tace naji manzon, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda hu kadahum fihi ma, tace akwai wani koko a gunsa, a cikin wannan koko akwai ruwa, ma'ana wata tasa ce da ruwa a cikinta. Aisha tace wa huwa yudkhilu yadahu fil qada, yana shigar da hannunsa a cikin wannan kokon, summa yamsahu wajhahu bil ma, idan ya jika hannunsa sannan sai ya ringa shafa ruwan a fuskarsa, summa yaqulu, sannan sai ya ce Allahumma a inni ala kamaratil maut aw sakaratil maut, wannan kokonto ne aka samu daga wajen marwayicin shi. Manzon Allah yana fada ne Allahumma a inni ala kamaratil maut, ko yana cewa Allahumma a inni ala sakaratil maut, ya Allah ka taimaka min akan jimrewa game da magagin mutuwa. Ghamaratul maut shine sakaratul maut, magagin mutuwa shine ake kira ghamarat. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa hum fi ghamratin, ghamra kenan shine magagi. To haka in aka ce sakra shine magagi na mutuwa, kamar yadda yake wa ja'at sakratul maut bil haqq, shine yake ya Allah ka taimaka mun kenan akan jurewa, ala ghamratil maut, game da magagin mutuwa. A wata riwaya hadisi ingantacce, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoma hannun shi cikin wannan kokonin ruwa, ya dauko ya shafa a huskarsa, sai ya ringa cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakarat, yana cewa la ilaha illallah, lalle mutuwa akwai tsanani, lalle mutuwa akwai tsanani, domin sakaratul maut shine shada'iduha, ma'ana tsanancin mutuwa kenan magaginta, saboda mutuwa abu ce wanda take mai wahalar gaske, sai wanda Allah ya sauƙaƙa masa. Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, a cikin wani hadisi take cewa inda akwai wani wanda zai iya kukuta game da magagin mutuwa, tace wallahi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya dace a ce ya kukuta game da magagin mutuwa, ya sa hannun shi cikin ruwa yana shafawa a fuska saboda radadin fitar rai, kuma yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakarat, lalle mutuwa tana da tsanani. To wannan daman sunna ce ta Allah, annabawan Allah, Allah yana lullumka musu dukkan wani bala'i da duk wani tsanani, ba dan komai ba, dan ladan su ya girmama, saboda duk wanda musiba ta tsananta akan shi inda ya jure, to ladan shi kuma yafi na kowa a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsoma hannun shi a cikin ruwa yana shafawa a fuska dan ya dan ji dama-dama, kuma yana fadar wannan kalima inna lil mauti sakarat, lalle mutuwa tana da wahala, tana da tsanani. Dan haka yana daga cikin alamomi na kyakkyawan ƙarshe shine bayan mutuwar mutum a gagoshin shi ya faso da jibi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal mu'mina yamutu bi arqil jabin, lalle mumini yana mutuwa da jibin goshi, jibi kwa in kaga goshi yayi jibi to wahala tayi wahala to wannan alama ce ta kikkiawan karshe alama ce ta cikawa da imani wanda duk wani abin da ya rage na dattin zunubi ubangiji subhanahu wataala ya wanke shi kenan da haka wannan yana nuna mana duk wanda yake cikin irin hali wanda yake na fitar rai to ya kamata wato ya yawaita godiya ga Ubangiji subhanahu wataala da zuciyarsa da harshensa domin ya shiga cikin wani yanayi wanda yake na ƙarshen rayuwa don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake maimaita ita wannan kalima la ilaha illallah inna lil mauti sakarat ko kuma wannan addu'a Allahumma a'inni ala gamratil maut ko kuma Allahumma a'inni ala sakaratil maut babu istihbabi wasiyati ahli al-marid wa man yakhdumuhu bil ihsani ilayhi wa ilayhi wasabri ala ma yashuqu min amri wa kadhal wasiyati biman qarraba sababu mautihi bi haddin aw qisasin wa nahwihima an imran ibn al-husayn radiyallahu anhuma أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي هبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأكمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها رواه مسلم واتوانا بابي ني واندكي بياني غمدا مستحبان چين ين وسيا غا إيال مر اللافيا ددو واندا يكي جير سا چوا يكيو تتامسا إيال مر اللافيا to ana buƙatar a ja hankalin su a galgade su cewa su kyautata ma wannan mara lafiya musamman ma kuma wanda yake jiyar sa saboda shi mara lafiya yana cikin wani yanayi wanda yake na badda su da yawa tsananin radadi wanda yake na ciwo zai sanya yana wasu tasarrufat wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba zaka ji yana faɗin wasu maganganu mara lafiya yana ganin cewa kamar ba a kula da shi ba to duk irin waɗannan abubuwa da mara lafiya yake to ya kamata a jimre don haka ba kowa yake jiya ba sai mutum mai hakuri wanda ya san abin da zai je ya zo jiya ita kanta iyawa ce ya kamata a san wanda ya dace ya jiyar mara lafiya saboda so da yawa zaka ga mai jiya yana kyaran mara lafiya yana masa abubuwan da basu dace ba ko kuma yana wohintar da shi shi kuma kamata ya yi mara lafiya a ringa tattalin shi ana jan hankalinsa ana masa kalimomi masu daɗi domin wannan yana ƙara masa sauki to shine anan yace babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin iyalin mara lafiya a yi musu wasiya a galgade su cewa su kyautata masa da duk wanda yake masa hidima kenan wanda yake jiya sai yace wasabri ala ma yashuqu min amri da daukan hakuri akan duk wani abin da ya tsananta na al'amarin mara lafiya duk wani abin da mara lafiya ya maka to ya kamata ka dau hakuri ka jimre so nawa zaka ga mara lafiya ya bigi mai jiya ko kuma likitan da yake famar ya masa magani ya dau hannu ya bige shi amma in ƙwararren likita ne wannan bugo da mara lafiya ya masa ba zai nuna damuwa ko a fuskar shi zaka ga yana masa mulmushi yana mishi kalmomi waɗanda suke masu daɗi saboda shi ya karanci yanayin da shi wannan mara lafiya yake ciki domin abin ba a cikin hayyacinsa ba yake to don haka duk abin da mara lafiya ya yi to ya kamata iyalin shi su ɗau hakuri su jimre kar su biya masa akan abubuwan da yake gudana ko bugon mutum yayi kar ka samu damuwa imul mushi ka nuna masa baka damu ba akan wannan sai yace wa kadhal wasiyati biman qaruba sababu mautihi haka nan ana buƙatar a yi galgadi ga iyalin mutumin da sababin mutuwarsa ya kusanta cewa za a yi masa haddi kamar misali mutum ne hukuncin Allah ya kama sa yayi zina za a jajjefe shi har ya mutu kafin a kai ranar da za a jajjefe shi, to ana buƙatar iyalin shi ai musu wasiya, a musu gargadin cewa su kyautata masa, kar su musguna masa, kada su cutar da shi. Ko wanda za a yi kisasi, misali yayi kisan kai na ganganci, shi ma za a yi sakayya, to shi ma wannan iyalin shi ana buƙatar a gaja hankalin su, a gargade su, kar su musguna masa, su kyautata masa. Shi ne malam sai ya ce wa nahwihi, ma da abin da yayi kama da haka. Sai ya zo mana da hadisin Imran ibn Husayn al-Khuzai, Allah ya kara musu yadda, ke fada annamra'atan min Juhayna, yace wata mata daga cikin kabila ta Juhayna, Allah ya kara mata yadda, atatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa hiya hubla min az-zina, ta je ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin nan tana dauke da ciki wanda yake na zina. Ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ta ce ya rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya, ta ce ya rasulullahi, na aikata aikin da ya cancanta a yi mun haddi. Ta ce ya rasulullahi, zartar da hukuncin Allah a kaina. Ta yi zina kuma ta samu ciki, ta zo ta nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga yanayin da take ciki, ta yi ciki kuma ciki ne na zina. Ta ce ya rasulullahi, zartar da hukuncin Allah a kaina, ma'ana a yi mun haddi. Wannan yana nuna mana mumini duk a lokacin da ya fada cikin yanayi na kunci, ma'ana na saba ma Allah, to kasa tana masa kunci gaba daya, fama yake yaga wannan laifi ya kubuta game da shi. Saboda muminai sun yi sanin cewa duk wanda ya aikata laifi, in dai laifi ne wanda ke akwai haddi, to in aka masa haddin, to Allah ya kankare masa wannan laifi, a ranar kiyama Allah ba zai bincike shi ba game da wannan laifi. Idan mai aure yayi zina aka jajjefe shi har ya mutu, wannan jajjefewa da aka masa ita ce kankaren laifi, a ranar kiyama Allah ba zai kama shi da laifin zina. Barawo idan yayi sata aka yanke masa hannu, yanke hannun wannan shine kankaren laifi, a ranar kiyama Allah ba zai bincike shi ba da wannan laifi. Wanda yayi kisa na ganganci shi ma aka kashe shi, to a ranar kiyama Allah ba zai bincike shi ba da wannan laifi. Kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi sahihi yake cewa, wa man asaba min zalika shay'an fa uqiba fi dunya fa huwa kafaratullah, duk wanda ya aikata wani abu na laifi aka zartan masa da haddi a nan duniya, fa huwa kafaratullah, Ubangiji ta'ala ya ce wannan shine kankarar zunubin, a ranar kiyama Allah ba zai bincike shi da laifin ba. To shine anan tazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana dauke da ciki na zina, tace ya rasulullahi, na aikata laifi, zartar da hukuncin Allah a kaina. A lokacin nan fa da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama waliyaha, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirayi waliyinta, ma'ana makusancinta, mai kula da al'amarinta. Fa qala, manzon Allah yace da shi, ahsin ilaiha, manzon Allah yace maza ka kyautata mata, maza Allah ya ce ka kyautata mata. Fa iza wada'at, maza Allah ya ce in ta haife cikin, fa atini biha, maza Allah ya ce ka zo min da ita. Idan mace ta samu ciki na zina, to ba a zartan mata da haddi a wannan lokaci, saboda ba a kama wani da laifin wani. Saboda in aka ce a yi mata haddi a wannan lokaci, to haddin zai shafi haddin da yake cikin cikinta, shi kuma dan da yake cikin cikinta menene laifinsa? Ba shi da wani laifi. Iya abinda za a yi sai a yi haƙuri a saurara. In ta haife cikin ta shayar da ɗan, sai ma ta yaye shi. In ta yaye shi sannan a so da ita a zartan mata da haddi. Kenan bayan haife ciki ma sai ta yaye ɗan. Sai ya wadatu game da shan nono an yaye shi. Kamar yadda malamai suka faɗa. Shi ne fa iza wada'at, manzon Allah ya ce in ta haife cikin fa atini biha, zo min da ita. Fa fa'ala, wannan waliyin nata, ma'ana makusancin nata, ya aikata kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi, na cewa yaje ya kyautata mata in ta haife cikin ta yayi, ya zo da ita. Da ya zo da ita, fa amara biha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fa shuddat alaiha thiyabuha, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya aka daure wato tufafinta gefen jikinta, duk inda ake tsammanin cewa al'aurarta za ta iya budewa in ana jajjefe ta, manzon Allah ya sanya aka daure tufafin. Thumma amara biha farujimat, manzon Allah ya yi umarni aka jajjefe ta. Thumma salla alaiha, bayan an jajjefe ta, ta mutu, an yi mata wanka, an mata likafani, aka kawo gawar, aka aje ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya wuce gaba zai mata sallah, Umar ya kama shi ya janyo shi, yace ya rasulullahi, yanzu sallah zaka mata alhali tayi zina? Manzon Allah yace da'ani ya Umar. Manzon Allah yace Umar kyale ni, yace wannan mata da kake gani, laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli al-madina la wasi'atkum. Manzon Allah yace tabbas wannan mata ta tuba tuban da za a kasa shi ga mutum 70 daga cikin mutanen Madina, ya isa ya dauke musu laifin su tsakanin su da Ubangiji. Madina ko ta shahara da manya-manyan munafikai, ma'ana tuban da tayi, manzon Allah yace tubanta ita kadai inda za a kasa shi ga mutum 70 daga cikin mutanen Madina, to ya isa ya gafarta musu dukkan laifin su gaba daya. Manzon Allah yace masa, Umar, ko ka taba samun sama da mutumin da yayi kyauta da rayuwar shi saboda Allah? Rayuwar ta ce wata zo ta bada domin azartar da dokar Allah, akwai a wanda ya wuce wannan? Domin mumini bawa babu abin da ya fi tsada a rayuwar shi sama da ita wannan rayuwa da Allah ya azurta mu da ita, ba abin da ya wuce rayuwa tsada. To rayuwar gaba ɗaya ta zo ta sadaukantar da ita saboda Allah. Manzon Allah ya ce, ko ka taɓa samun mutumin da ya fi wannan? To don haka a takaice wannan hadisi shi ne malam ya shigo da shi a ƙarƙashin wannan babi, domin dalili ne wanda yake nuna iyalin marar lafiya, to ya kamata a ja hankalinsu cewa kada su samu damuwa game da marar lafiyarsu, duk abin da yake gudana su ɗau haƙuri su kyautata masa. Haka mutumin da aka sa ranar yi masa haddi, kafin lokacin ya zo shi ma wannan sai a ɗau haƙuri da shi, a kyautata masa duk abin da za a yi masa na kyautatawa, a yi masa, kar a masa abu wanda yake na musgunawa, kamar yadda anan manzon Allah ya ce, ahsin ilaiha, kyautata mata. Babu jawazi qaulil maridi ana waji'un aw shadidul waja aw mawuk aw wara asa wa nahwi dhalik wa bayani annahu la karahata fi dhalik idha lam yakun ala sabili at-tasakhubi wa izharil jaza an ibni mas'ud radiyallahu anhu annahu qala dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa huwa yu'ak famasastu فقلت إنك لتوعك وأكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقودني من وجع اشتد بي فقلت بلغ بي ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنتي وذكر الحديث متفق عليه وعن القاسم بن محمد رضي الله وعن القاسم بن محمد رحمه الله انه قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا ورأسه وذكر الحديث رواه البخاري. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin marar lafiya ya faɗa ya ce ana waji'un, ya ce ni bani da lafiya, aw shadidul waja, ko kuma ya ce rashin lafiya ta tsananta, aw mau'uk, ko ya ce masassara nake, an gane ko, aw wara asa, ko ya ce wayyo kaina, ko ya ce wayyo kaina, ko ya ce wayyo cikina, ko wayyo kafata, ko wayyo bayana, wani hau zalika, da abin da ya yi kama da haka, kenan wara asa, kamar ka ce wayyo kaina, sai ce wani hau zalika, da abin da ya yi kama da haka, ko wayyo bayana, ko wayyo cikina, ko wayyo kafata, wa bayani annahu la karahata fi zalik, malam ya ce babu wani abin kyama game da faɗin irin wannan kalima. Idza lam yakun ala sabili at-tasakkut, in dai ba akan tafarki na nuna fushi da alƙadarin Ubangiji, wa izharil jaza'i, da nuna kashin haƙuri, in dai ba akan wannan hanya bace, to wannan babu laifi. Amma in dan fushi ne game da abin da Allah ya kaddara ma, ko kuma raki da kashin haƙuri, to wannan kwata-kwata baya halatta, haramu ne. Amma ta fuskar bada labari marar lafiya ya ce bani da lafiya, ko ya ce rashin lafiya ta tsananta, ko mai masassara ya ce masassara nake, ko kuma mai ciwon kai ya ce wayyo kaina, ko abin da ya kama da haka. Malam ya ce babu wani abin kyama game da irin wannan kalima, idza lam yakun ala sabilit tasakkub, in dai ba akan tafarki na nuna kashin hakuri, na nuna fushi game da alkadarin Ubangiji da bayyana kashin hakuri, in dai ba akan haka bane to babu laifi. Domin so da yawa mara lafiya yakan faɗa ya ce bani da lafiya. Me yake nihi da wannan? Yana nihin domin shi wannan in ya san maganin yana iya tambaya wace rashin lafiya kake, sai ya faɗa masa kenan ga wanda kake kwaɗayin samun magani ko kuma ya maka addu'ar cewa Allah ya baka lafiya. To ba laifi mutum yana iya bayyana nau'in rashin lafiyar da yake ciki. Kamar yadda malam ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa, na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak, a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na masassara. An gane ko? Ita ce ake kira alwa'aku, ma'ana masassara irin fali kenan. Yace wa huwa yu'ak, yace manzon Allah yana masassara sai zanzana yake jikinsa. Fa masastuhu, yace sai na shafa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan dalili ne wanda yake nuna mana ba laifi mutum yakan iya shafa jikin mara lafiya domin ya ji yanayin jikin yaya yake ciki, ko da ba likita bane ba kai. Shi ne yace fa masastuhu, sai na shafa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin na ji irin gumin masassara da yake tashi a jikinsa. Fa qultu, sai na ce masa innaka latu aku wa akan shadida, yace lalle, yace ya rasulullahi kana masassara, masassara mai tsanani. Saboda daga jin gumin mara lafiya zaka iya gane yanayin da yake ciki. Fa qala ajal, manzon Allah yace kwarai haka ne, ina masassara mai tsanani. Manzon Allah yace inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, yace ni fa, yace ina masassara kamar yanda mutum biyu suke masassara daga cikin ku, domin annabawan Allah limka musu aiki. Kaga misali kamar yanda muka faɗa a baya, idan masassara taka tayi 30 to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 60 ce, ma'ana in an auna masassara da ma'aunin da ake auna gumin jikin mara lafiya, in taka 40 tayi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 80 ce, domin su annabawan Allah limka musu aiki. Abdullahi dan Mas'ud yace ya rasulullahi, to amma in an limka muku rashin lafiya ana limka muku lada? Manzon Allah yace kwarai haka ne. Shine anan yace inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, yace domin ni ina masassara kamar yanda mutum biyu daga cikin ku suke masassara, ma'ana limka masa aiki. Ashahida anan, kaga anan ya faɗa yace ya manzon Allah yace lalle kana masassara, manzon Allah yace kwarai ku ina masassara. Wannan yana nuna mana halaccin wato mara lafiya yace ba ni da lafiya ta fuskar ba da labari, in dai ba kashin hakuri bane da nuna fushi game da alkadarin Ubangiji, ba laifi mutum yana iya cewa ba shi da lafiya. Wannan yaya nake ganin yanayin jikinka? Kana iya cewa wallahi yau ba ni da lafiya, ba na jin daɗi? Labari ne kake ba shi yanayin da kake ciki, ba kana fushi bane da abin da Allah ya tura maka, kuma ba kashin hakuri bane. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah ya kara masa yadda ke faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gaishe da ni game da wata rashin lafiya da ta tsananta da ni. Wannan kuma a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hajjinsa ta ban kwana, rashin lafiya ta kwantar da Sa'ad ibn Abi Waqqas a birnin Makka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya gaida shi. Shine anan Sa'ad sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa balaga bi matara, yace ya rasulullahi kana ganin irin yanda rashin lafiya ta tsananta da ni? Wa ana zu mali, yace ni ku mutum ne mai dukiya, wala yarisuni illa ibnati, yace ba wanda zai gaje ni sai diyata daya daya. A lokacin ne yace ya rasulullahi zan iya raba dukiyata, zan iya kasa dukiyata kashi uku in yi sadaka da kashi biyu, dartawa in bara mata kashi daya? Manzon Allah yace masa, yace zan iya kasa dukiyar tsakiya in ba da rabi in bar ma yattawa? Manzon Allah yace a, yace ya rasulullahi in kasa dukiyar kashi uku in yi sadaka da kashi ɗaya in bara mata kashi biyu? Manzon Allah yace eh, kana iya kasa dukiya kashi uku ka yi sadaka da ɗaya ka bara mata kashi biyu, amma fa ka san da cewa kashi ɗaya daga cikin uku ma ba kaɗan bane. Manzon Allah yace da zaka mutu ka bar magadanka suna mawadata shi yafi alkhairi ka mutu ka bar su talakawa suna bin mutane suna roƙo. A takaice dai malam ya zo da wannan hadisi domin wannan gaba. Sa'ad ibn Abi Waqqas yace balaga bi matara yace ya Rasulullahi kana ganin yanda rashin lafiya ta tsananta da ni, inda wannan fada kuskure ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya taka ma Sa'ad ibn Abi Waqqas birki da ya ce masa karka koma fadar haka, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ganin aikin ashiya ya ja bakin sa ya kyale. Wannan gaba tana nuna mana halaccin mara lafiya ya ce ba ni da lafiya ko ya ce rashin lafiya ta tsananta. Yace kuma wa ana zumalin yace ni mutun ne ma'abucin dukiya, wannan yana nuna mana halaccin in Allah ya wadatar da kai kace ni mawadaci ne ta fuskar bada labari, amma ba dan alfahari ba da nuna jiji da kai. Sanan hadisi na uku a baban hadisin Al-Qasim ibn Muhammad, ɗaya daga cikin fuqaha'ut tabi'in, ke faɗa cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mata yadda, wata rana ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wa ra'asa, ta ce wayyo kaina. Manzon Allah sai ya ce bal ana wa ra'asa, ya ce bar dai ni zan ce wayyo kaina baki ba. Manzon Allah ya ce wato yake cewa ina ma a ce kin rigaye ni mutuwa a ce ni na miki wanka na miki likkafa ni na miki sallah. Kaga ita Aisha anan labari ne take bada ta ce wa ra'asa, ta ce wayyo kaina, labari ne take ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata da lafiya tana ciwon kai. Manzo Allah sai ya ce bal ana wa ra'asa, bar dai ni zan ce wayyo kaina. To wannan yana nuna mana kenan ta fuskar bada labari ba laifi bane ba mutum ya fada, domin anan ita tana faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanayin da take ciki, ba tana fushi bane da alƙadarin Ubangiji kuma ba kashin hakuri bane, a'a labari ne take ba shi game da yanayin da take ciki ciwon kai take. Shi kuma sai ya maida mata da wannan yace bal ana wa ra'asa, ni dai zan ce wayyo kaina. Manzo Allah yace ina ma a ce kin rigaye ni mutuwa na miki wanka na miki likkafa ni kuma a ce ni na miki sallah na bin miki, wanda wannan dalili ne wanda yake nuna Aisha Allah ya ƙara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata labarin cewa shi zai rigaye ta tafiya. Tunda a ƙarshen hadisi shine yace wa zakara al-hadisa sai ya ambata hadisin, kenan a ƙarshen hadisin shine manzon Allah yake cewa ina ma a ce kin rigaye ni mutuwa na miki wanka na miki likkafa ni na miki sallah na kai ki na bin miki. To a takaice kenan wannan hadisi yana nuna mana halaccin fadar wannan kalima da abin da yake kama da haka, kenan sharadi kada ya zamanto nuna fushi ne da alƙadarin Ubangiji ko kuma kashin hakuri game da wato rashin lafiya. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.